Babban abin da ya fi jan hankalin mai alfarma sarkin musulmi a lokacin ziyarar shine tsarin nan da hukumar yaƙi da fasakwabri wato custom ta Najeriya ta fito da shi na tilasta biyan haraji ga dukkan motoci har ma da tsofaffin da aka daɗe ana amfani da su ko kuma a karɓe su, lamarin da ya ce kan iya ƙara tsananta kuncin rayuwa da talaka a Najeriya yake ciki.
I think the government needs to look at this and ensure that such policy does not bring further hardship.
Yace ina ganin ya kamata gwamnatin tarayya ta sake nazari akan wannan tsarin domin tabbatar da cewa bai ƙara kawo tsananin rayuwa ba da kuma haifar da rikici tsakanin jami'an tsaro da sauran jama'a. Mai alfarma sarkin musulmi ya kuma tuno da a can baya sadda ya yi kira ga sake lale akan dokar gwamnatin tarayya na hana shigowa da shinkafa ta kan iyakokin ƙasa, lamarin da yace ya ƙara uzura matsalar tattalin arziki da tsadar kayayyakin abinci.
The purpose of leadership at any level is to see to the spiritual and temporal needs of the citizens.
Yace makasudin kowane irin shugabanci a kowane mataki shine biyan bukatun jama'a, kuma nayi imani cewa tabbatar da jin dadi da walwalar jama'a yafi muhimmanci akan tsaurarawa, saboda haka bai kamata ba ana fito da dokokin da ke kara jefa yan kasa a cikin ukuba. Mukaddashin shugaban kasa Professor Yemi Osinbajo ya kawo ziyara ne ta wuni daya a Sokoto, inda ya kaddamar da taron karfafawa kanana da matsakaitan masana'antu ta hanyar sada su da hukumomin gwamnati da ke da alhakin kakkafa masana'antun.
This particular approach is innovative because in the past the small scale businesses and the medium scale businesses would go and look for NAFDAC, look for SOM, look for these federal government agencies, but this time we are bringing them here.
Yace wannan wani sabon tsari ne domin ko a can baya jama'a kan sha wahalar gaske a hukumomin da ke da alhakin bada damar kakkafa masana'antu irin hukumar NAFDAC da ta tara harajin kudaden shiga da dai sauransu, ta yadda za su tattauna domin gano bukatu da matsalolin jama'a, domin kuwa muna jaddadawa hukumomin cewa aikin su shine su karfafa wa kakkafa masana'antu, ba wai an yi su ne domin su kasance tarnaki ko kuma wata matsala ba. Taron da ya sami halartar gwamnonin jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara, kazalika da masu hannu a sha'anin kakkafa masana'antu daga matakin jihohin uku da kuma gwamnatin tarayya. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.